Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen Radio on VOA Africa a mita 102.5 a birnin Yamai da kuma tashoshin amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Halol da kuma Niyar dukkansu a zangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya sahabu Imam daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri yau Asabar 8 ga watan Oktoba shekara ta 2016 ga kanun labarai.
Mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Matthew da ta taso daga nan gabashin Amurka tare da dalilin mutuwar mutane 900 a kasar Haiti. Jami'an tsaro a kasar Bangladesh sun kashe wasu mutane 11 da ake tuma yan kungiyar ta'adda ne. Kafofin yada labarai na cikin gida a kasar Turkiya sun ce mahukuntan kasar sun bayyana cewa wasu ƴan kunar bakin wake su biyu sun halaka kansu.
To Allah ya kare.
Daga ran 7 Juma'a ga watan Oktoba cikin wannan shekara da muke ciki 2016 yanzu wannan kungiyar ta zama haramtacciyar kungiya a duk fadin jihar Kaduna.
Wannan mataki da aka dauka bai zo mana da mamaki ba saboda dama a watan Disamba sun kashe mu.
Kakakin gwamnatin jihar Kaduna Fita Aruwan aka ji da farko da kuma kakakin kungiyar ƴan shiya a jihar ta Kaduna Malam Ibrahim Musa muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. A Jamhuriyar Niger an fara zaman makoki bayan na kwanaki biyu bayan kashe sojojin ƙasar 22. Ibrahim Ka Almasi Garba yana tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu ga labaran duniya.
Masu sauraro ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Matthew da ta taso a nan gabashin Amurka tare da dalilin mutuwar mutane 900 a kasar Haiti kana ta raba dubban jama'a da muhallinsu. Kasar ta Haiti mai fama da talauci wadda bata gama farfadowa daga girgizan kasar da ya same ta ba a shekarar 2010 kwarin kuma sai ga wannan mahaukaciyar guguwa ta auka mata. Wani manomi a kasar mai suna Geoffrey Duplessis ya ce ƴan kasar sun yi hasaran shanunsu da albarkatun gonakinsu. Ba wani abu da suka rage da shi hatta gidajensu ma sun yi hasaransu. A cikin wani faifan bidiyo an nuna yadda tarkacen ƴan bukkokin da mutane suke ciki yake tafiya bisa ruwa da ke gudu kan hanya. Kana ga itatuwa da rufin wasu gine-gine da ruwan ya kwashe suna yawo bisa ruwa. Ɗaya daga cikin manyan biranen kasar ta Haiti da ake kira Jeremy, wanda aka kiyasta yana da adadin mutanen da yawansu ya kai 30,000, wannan mahaukaciyar guguwa ta share shi gaba ɗaya. Kamar yadda ɗaya daga cikin daraktocin aikin jin kai na kasar Jim Michael ke cewa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan 6 ne ƴan kasar da wannan bala'in ya rutsa da su, inda 350,000 daga cikinsu suna buƙatar taimakon gaggawa. Ƙungiyar Red Cross ta duniya ta bayyana cewa waɗannan bayan Allah suna buƙatar kusan dala miliyan 7 domin sayan kayayyakin jin kai. Prime Minister kasar Enix Jim Charles ya ce yanzu haka an kafa kwamiti na musamman da ya haɗa da wasu manyan jami'an gwamnati domin tattara gudunmuwar da aka samu tare da raba shi ga waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Jami'an tsaro a kasar Bangladesh sun ce wasu mutane 11 an kashe wasu mutane 11 da ake tuhuma ƴan kungiyar ƴan ta'adda ne a kokarin da kasar ke yi na ganin ta murƙushe su. A yau Asabar ne ministan cikin gida na kasar Abdul Asaduzaman Khan ya ce waɗanda aka kashe waɗanda ake tuhuma ne da kasancewa ƴan kungiyar nan ta Jama'atul Mujahidin Bangladesh wato JMB a takaice. Dama su ne ake tuhuma da kai hari a wani kantin shan shayi a babban birnin kasar Dhaka a cikin watan Juli, inda mutane 22 suka mutu ciki ko har da ƴan kasar waje su 17. Jami'an tsaro sun kai wa waɗannan mutane samame ne da safiyar yau Asabar bayan da suka samu bayanan sirri cewa waɗannan ƴan ta'adda suna nan boye a wani gari a Guzipu da ke wajen babban birnin kasar wato Dhaka. Kana ce sa'ilin da jami'an tsaro suka rutsa da waɗannan ƴan ta'addan sun nemi da su mika kai amma suka bude wuta, abinda ya sa aka mai musu da martani kuma aka kwace kuɗi daga hannunsu wanda suka samu ta fashi da makami da suke yi. Mufti Mahmud Khan, wanda shine mai magana da yawun sojojin da suka kai wannan samamen, ya ce an samu wasu abubuwa tare da waɗannan mutanen da suka hada da makamai tun daga lokacin da waɗannan ƴan ta'addan suka kai hari a wajen wannan shan shayi. Ƴan sanda sun yi nasarar kashe 35 daga cikinsu, ciki ko har da wanda ake zargi da kitsa kai harin wato wani ɗan shekaru 30 da ake kira Tamim Ahmed Chowri, ɗan ƙasar Canada amma haifaffen ƙasar ta Bangladesh ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafofin yayin labaran cikin gida a kasar Turkiya sun ce mahukuntan kasan sun bayyana cewa wasu 'yan kunar bakin wake su biyu sun halaka kansu bayan da jami'an tsaro suka bukace su da su mika kansu kwaram sai suka tada bom da suke dauke da shi. Wannan abin dai ya faru ne a babban birnin kasar Ankara a yau Asabar. Rahotanni sun bayyana cewa waɗannan 'yan kunar bakin wake dai mace da namiji ne, kuma 'yan jami'an nan ne ta PKK wadda ta dade tana ayyukan ta'addanci a kasar ta Turkiya. Gidan talabijin na CNN ya ce 'yan ta'addan suna dauke da babamai na roba da kuma wasu abubuwan fashewa masu nauyin kilogram 200. Yanzu haka dai mahukunta na neman mutum na uku daga cikinsu, kuma gwamnati ta ba tabbacin cewa ba wani wanda ya samu rauni sakamakon tashin bom din. Kasar Turkiya dai ta jima cikin tsaka mai wuya, inda take samun yawan harahare daga kungiyar IS da kuma na PKK. A jiya Juma'a ne aka gargadi kasar Rasha cewa ana iya daukar matakin shari'a kanta, wannan dai ya biyo bayan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yayi ne, inda yake cewa akwai bukatar a bincikin Moscow da Damascus da laifin yaki domin hari da suke kaiwa wa fararen hula a Syria. Duk da yunkurin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi na kar ta fidda wannan batu sarri, amma kuma sai ga Kerry ya kara nana ta irinsa a watan da ya gabata sa'in da yake jawabi a zauren taron Majalisar Dinkin Duniya, inda yake sukan lamirin kasar ta Rasha da Syria na harin da suka kai a asibiti wanda ya halaka mutane ciki ko har da yara kanana, yace wannan keta dokar kasa da kasa ce. Bayan kamar an manta da wannan batu, kwaron kuma sai jiya Kerry ya sake tazo shi yana cewa wannan harin da aka kai a asibiti a kasar Syria yana bukatar bincike na aikata laifin yaki. Kerry dai yana magana ne a jiya sa'in da takwaransa na kasar Faransa Jean-Marc Ayrault ya zo rangadi a ma'aikatar harkokin wajen na Amurka sa'in da suke wataron manema labarai jawabi. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatan John Kirby ya ce kalaman na Kerry ba sauya matsayin Amurka ba game da harin da Rasha ta kai a Syria. Sai dai Kirby ya ki amsa tambayar 'yan jarida cewa to wa zai jagorin kai wannan batu gaban kotu na binciken kasar ta Rasha akan wannan batu. Wani babban jami'in diplomasiya na kasar Rasha ya soki lamirin kasar Amurka na cewa ta yi gaggawan sukan kasar ta Rasha na cewa ta yi mata kutse cikin harkokinta na duniyar gizo domin samun bayanai game da zaben da Amurka za ta gudanar da niyyar yi wa zaben zagon kasa. Mukaddashin ministan harkokin wajen kasar na Rasha Sergey Ryabkov ya faɗa yau Asabar cewa gwamnatin Amurka wacce ta yi wannan zargi san bai dace ba, kuma har iya zamanto ana amfani da shi wajen yakin neman zabe. Da yammacin jiya Juma'a ne dai gwamnatin Amurka ta ce kutsen da kasar Rasha ke yi a harkokin duniyar gizo na kasar wannan wani yaki ne take yi na shiga harkokinta na duniyar gizo. Ta ce tana da kwarin gwiwa cewa Rasha ce ta tattara bayanan kwamitin jam'iyyar mai mulki a cikin watan Yuli.
Ladan Ibrahim Ayawa aka ji da labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tamadalla, kungiyar yan shi'a gargashin jagorancin Malam Alzagzaki a jihar Kaduna ta ce matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na haramta kungiyar ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Kakakin kungiyar Ibrahim Musa ya bayyana haka a zaman martanin matakin da gwamnatin ta dauka a jiya Juma'a. Ta farko ga ƙarin bayani daga kakakin gwamnatin jihar Kaduna Peter Aruwan da ya yi wa wakilin sashen Hausa Isa Lawal Igara.
Duk wani abu wadda gwamnatin jiha ta yi ne gwargwadon abin da dokokin ƙasa da kuma dokoki wadda ake da su ta jihar Kaduna wadda ta ba da hurumi a yi su.
Akwai yiwuwar mutane su ce ina sashi na 38 da na 40 na shi kundin tsarin mulkin ƙasar da ya ba da dama mutane su yi kungiya ko su yi abubuwansu na addini.
Wannan matsayar da gwamnatin jihar Kaduna ta fidda shi ba wai ya hana mutane yin addinansu ba ne. Duk wani taruwa wadda waɗannan mutanen za su yi a ƙarƙashin wannan sunan da suke da ita an haramta ta a duk faɗin jihar Kaduna, domin ko ba masu da rajista da gwamnatin Najeriya ko kuma register ta jihar Kaduna.
Wannan ya shafi irin tattaki da suke
kwarai da gaske idan ka fahimci matsayin da majalisar zattarwan ta matsaya wanda aka samu shine duk wani ayyuka wanda ya shafi wannan kungiyar daga ran 7 ga watan Oktoba cikin wannan shekarar duk wanda aka sama da wannan ayyukan to ya wa doka karantse kuma za a masa shari'a gurgurdan abinda wayannan dokokin suka shimfida.
To sai dai fa shugaban dandalin harka islamiyyar da ke magana da yawun kungiyar mabiya masa bashiyar a jihar Kaduna Malam Ibrahim Musa ya ce dama sun san take-taken gwamnatin jihar Kaduna amma ya kamata ta sani akwai sake.
Wannan mataki da aka dauka bai zo mana da mamaki ba. Saboda dama a watan Disamba sun kashe mu, sun kona mana dukiya, sun kuma tsara wasu mu. Dan haka dan yanzu sun zo sun ce ba mu da yancin mu rayu. Wannan bai yawo mamaki ba, amma wannan mataki da suka dauka ba zai haifar da dame ido ba.
Magana suke ta cewa ko da aka samu waccan matsala ta hatsaniya a baya kuma kuna ta fitowa kan titi wanda kuna tauye haƙƙin wasu.
To ai fito akan titi haƙƙi ne da tsarin mulki ma ya riga ya ba kowa wannan. Indai an maka abu a matsayin ka dan ƙasa da ba daidai ba, an baka dama ka fito ka bayyana rashin jin dadin ka.
Yanzu akwai hukunci da aka yanke na dauri da duk wani abu da kuka fito kuka yi idan aka kama mutum.
To wannan mu duk bai dame mu ba, tunda dai mu mun san har ga Allah ba mu taka dokan kowa ba. Yauwa, saboda haka dan an mana wannan barazanan duk mu ba zai dame mu ba wannan. Mu dai abinda muke bukata a yi mana adalci akan kisan mu da aka yi a zare kuma a sako mana jagoran mu. A wannan ba za mu sassauta akan bin hanyoyin da suka dace bisa doka ba.
Suna magana cewa ita kungiyar nan ta kuma ba ta da rajista ne a binciken da aka yi.
To ai mutum asali mu dama ba kungiya bane. Mu wato fahimta ne na aiki da addinin musulunci, shi sa muka ce harka islamiyya. Shi ko fahimta ba da za ka kaka hana mutum fahimtan shi.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce wannan ya biyo shawarorin da kwamitin nan mai mutum taron da ta kafa domin yayi nazarin rahoton da kwamitin binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa akan hatsaniyar da aka samu tsakanin kungiyar ƴan uwa mabiya masa bashi'a da kuma rindirar soja a birnin Zaria ne. Isa Lawli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A jamhuriyar Niger gwamnatin kasar ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan harin ta'addanci da halaka mata sojojin kasar 22 a Tazalit da ke jihar Tawa kusa da kan iyakarta da Mali. Hakanan gwamnatin ta ce za ta dauki fansa. Ga Haruna Mamman bako da cigaban wannan rahoto.
Ofishin ministan tsaro na kasar ya hito da wata sanarwa da Kanal Mustafa kakakin ofishin ministan ya karanta a cikin daren jiya a talabijin ta kasa.
Les assaillants ont aussitôt pris la fuite en direction du Mali après leur forfait. Une poursuite a été engagée par nos forces de défense et de sécurité.
Yanzu haka an kwarari waɗanda suka aikata wannan danya aiki da suka arce zuwa kasar Mali domin a dakatar da su sannan a musu hukuncin da dace da su. Sanarwar ta ci gaba da cewa wannan harin fa Niger ba za ta yafe ba, tabbat sai ta dauko fansa. Kanal Mustafa ya ci gaba da cewa yanzu haka an kebe kwanaki biyu na zaman makoki tare da mayar da tutar kasar a tsakiya. Haka zalika ministan tsaro ya isar da ta'aziyarsa da sunan shugaban kasa, shugaban askarawan kasar, ga iyalan marigayan tare da fata alheri ga waɗanda suka jikata.
Le ministre de la Défense nationale présente au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien ses condoléances les plus émues aux familles de disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés.
Shi dai wannan wurin da aka kaiwa jami'an tsaron jamhuriyar Niger hari cewa da sansanin an gudun hijira na Tazalle dake kilomita 45 a arewa maso yammacin Tasara kuma kilomita 80 da kasar Mali yana kumshe da yalle sama da 3000 bayan da ziyarci wurin da aka aikata wannan lamarin tare da halartar zana'izar marigaya gwamnan jahar Tawa da ni tuntuba yau da safe ta waya ya ce mini ba zai yi magana ba akan wannan zance saboda sha'anin tsaron ƙasa sha'ani ne wanda gwamnati a can koli kawai Addahurmin ta yi magana akai rahotannin da ke fitowa daga wannan yankin na nuna cewa yanzu haka an ƙara ƙarfafa matakan tsaro masu ƙarfi inda ake ci gaba da zaman makokin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Tawar jamhuriyar Niger
Goje na gwamna maramarin na sauya da dadi
Goje na gwamna wa wuya garadin ku ya zo
Ashe
dadin ku ma maroka ku fi da sauri
To
Goje wuya ku ma mutane kashi da kuru Masu mugun su ko ma zagin mu bana Allah kai makamai manni da gabadin Allah kai ruwaya
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu ƙarfe 11:16 na safe wato 4:16 agogon Najeriya Niger da Kamaru a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji amsar tambayar su Sani Muhammad Chindo da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Babayi Muhammad Arabo da Alhaji Hassan mai waya kan giwa game da yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa za kuma a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin ƙasar Burkina Faso da su Sabu Bello Hanafari da Junaidu Sani Magama da Nazifi Hadi da Hafizu Balaraba Gusau da Sa'idu Abdullahi da Matu suka yi Bari mu fara da tambayar su Sani Muhammad Chindo kan yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa Idan masu tambayar na saurare to ga wani tsohon injiniyan hukumar kamfanin man Najeriya NNPC injiniya Kailani Muhammad da bayani
Zan dauko fannin mai ne wato a gurguje akwai abin da ake kira seismic data kuma survey wannan seismic data din da survey din nan wato bincike ne yanda za a samu ma'adinai a ƙasa wannan akwai na'urori wanda ake amfani da su amma ta bangaren mai akwai wasu dynamite kaman bomb ne explosive ne haka
masu fashewa
Za a jera su in kaman rijiya ne na kaman onshore sai a kai su a jera sannan sai a yi blasting nasu aka yi blasting za ka ga ƙasa ya taso
wato nakiyoyi kenan
nakiyoyi to ƙasar nan in ta taso za ka ga ta yi rami sosai kuma za ka fito da wasu abubuwa na ƙasa wanda shi ne za a yi seismic data survey da shi za a je a kai shi laboratory a bincika Shin wannan abubuwan da ya fito daga cikin ƙasa za a samu mai ko kuma wani ma'adinai a wajen sakamakon wannan laboratory din to shine zai bada ƙarfi na himman cewa a fara abin da Bature yake kira exploitation a nemi wannan ma'adanan a wajen tunda binciken da aka yi a laboratory ke ya nuna cewa akwai ƙanshin abin da ake nema ko mai ne ko gold ne ko diamond ko wani abu haka So, in aka yi exploitation sai a zo a yi exploration. Exploration din nan shine an tabbatar cewa wannan abu yana iya daukan shekara da shekaru ana bincike.
Injiniya kafin kai nisa cikakken bambancin exploration da exploitation din nan. Waɗannan matakan biyu.
Wato exploitation shine na fara bayani a dauko wa'annan nakiyoyi ana tsammani cewa akwai ma'adanai a waje waɗannan bayan an yi bincike a laboratory ana tabbatar da cewa akwai wani abu wani ma'adani a waje shine exploitation bayan an kawo nakiya an fasa waje abubuwan da abun ya fito da shi shine exploitation a tabbatar cewa abun da ake nema akwai shi a waje sannan exploration dinnan shine a fara binciken abun a tabbatar an samu abun shine exploration
wato bincike gadan-gadan kamar hakowa kenan
yawa kamar hako duk wani abun shine exploration din to sannan akwai abun da ake kira appraisal well wato rijiya ne wanda bayan an tabbatar cewa akwai ma'adinai a waje appraisal wato an yi bincike kuma an tabbatar cewa wannan abun yana nan sai a zo abun da ake kira development well development din abun da yake cikin kasan dan a fito da shi
sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Bello Hanafari game da tarihin Burkina Faso ga Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da ƙarshen ansar ku
14 ga watan Yuni na shekara ta 1970 mutanen kasar Burkina Faso suka hadu shi ma kuma ya sake jawo wani juyin mulki na daban wanda a wani lokaci ne aka samu wani irin tsari sojoji da farar hula suka hadu suka gudanar da mulkin kasar aka tabbatar ma da wani da ake a shekara ta 1977 aka sake zaben shi wannan mutumi bayan an canza tsarin mulkin aka sake zaben shi Lamizana ya zamanto shugaban kasa na hakika karkashin mulkin farar hula wannan ya tabbata shekara ta 1978 bayan nan aka sake samun wani yanayi na tashin-tashina tsakanin wato ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da dalibai suka zo suka ta jerin gwano a titi suna tarzoma saboda ba sa son gwamnatin saboda halin mafi da suka shiga ciki. To daga baya aka samu wani yanayi wanda aka samu wani juyin mulki a watan Nuwamba 25 ga watan Nuwamba na shekara ta 1980 wanda ya samar da wani colonel ake ce masa Sai Zabo wanda shi ne juyin mulkin wato shugaban kasa Lamizana wanda ba a zubar da jini ba. Shi Colonel Zabo ya kafa kwamiti na shugabancin kasar karkashin jagorancin sojoji da sauransu. Sannan aka kawar da constitution din da aka kafa tun daga baya. Sannan daga baya shi wannan Colonel Zabo din ya fuskanci matsaloli da dama shi ma a wurin kungiyoyin ma'aikata da kungiyoyin 'yan kasuwa da dalibai wanda aka yi masa juyin mulki bayan shekara biyu da darewa kan mulkinsa. Wannan ya tabbata kenan a watan Nuwamba 7 ga watan Nuwamba na shekara ta 1982 wanda shi Major Dr. Jean Baptiste Quadrago shi ne ya yi ma wannan shi kuma juyin mulki. So daga baya ana nan aka samu wasu waɗanda suka ɗauko ra'ayi irin na ƙasar Rasha wato mulki irin na gurguzo. Aka samu wannan saboda ba dan komai ba sai dan saboda abubuwan da suke faruwa a makarantu da abubuwan da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya yasa manya-manya littattafai da kanana suka shigo kasar daga kasar Russia da kuma kasar China. Aka samu wasu daga cikin dalibai suka karanta a makarantun sojoji da makarantun jami'o'in kasar. Wannan shi ya haifar da wasu mutane waɗanda ake kira wato 'yan ra'ayin rikau masu son juyin juye hali tabbatar da mulki kan turbar tsarin gurguzo ƙarƙashin Captain Thomas Sankara wanda a lokacin an zaɓe shi a matsayin wato prime minister a watan Janairu na shekara ta 1983 amma daga baya da matsi tare da taimakon wani da ake ce masa Captain Blaise Compaoré da sauran waɗansu mutane wanda suke goyen bayan Thomas Sankara sai aka yi juyin mulki na hudu wanda shi ya tabbata a shekara ta 1983 shi wannan juyin mulki shi ya samar da Thomas Sankara a matsayin shi na shugaban kasa. Daga baya sai aka kashe shi Thomas Sankara a 15 ga watan Oktoba na shekara ta 1987 sannan sai aka daura Blaise Compaoré a matsayin shugaban kasa. Suna nan tafiya to bayan nan ya yi shekaru da dama yana kan mulki shi wannan Blaise Compaoré din ya canza tsarin mulkin sai ya tabbatar ma da shugaban kasa zai yi shekara 7 ko daga shekara 7 ya koma zai shekara 5 amma kuma babu canji babu tsarin da zai sa kuma shugaban kasa ya sake dawowa. To bayan sun koma nan sai aka sake zaben shi saboda constitution din an tsara shi daidai da abubuwan da shi Blaise Compaoré yake da shi. A watan Nuwamba na shekara 2010 kaga ya shekara 5 yana mulki kenan. Shi Blaise Compaoré ya sa aka sake zaɓar shi kuma a wani tsari na shekara 5 bayan kuma dama can shekara 5 din ya kamata ayi a ce ya sauka. Ya nuna cewa ya doke abokin takararsa wanda ake kira Hama Arba Diallo wanda shine ya zama na biyu. A watan Afrilu aka samu wani tashin hankali da ya karye gadan bayan mulkin shi Blaise Compaoré a wannan lokaci. Daga dan aka samu wani da ake kira General Honoré Traoré ya ba da sanarwa cewa an sauke wato Blaise Compaoré daga kan mulki. Aka samu sabon shugaban kasa Yakubu Isaac Zida. Sannan a watan 17 ga watan Nuwamba na shekara ta 2014 aka samu wani civilian wato farar hula da ake kira Michael Kafando. Aka zabe shi don ya maye gurbin Zida a matsayin wanda ya rike kasar bayan an rubuce gwamnatin Blaise Compaoré. Kuma an samu juyin mulki wanda bai yi tasiri ba. Wannan ya faru a 16 ga watan Satumba kenan na 2015. Wato kwana biyu bayan da tabbatar da tsare-tsaren da aka shimfiɗa na yadda za a sama ma kasar alƙibla a wancan lokaci. Wannan shine dai takaitaccen tarihin wannan kasa da ake kira Burkina Faso wacce asalinta ana kiranta da Kofa Volta.
To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin injiniya Khailani Muhammad da ke garin Kaduna da kuma Dr. Salisu Bala da ke Arewa House duk a garin na Kaduna, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
A gaida malamai. A halin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email. Wasiƙarmu ta farko ta fito ne daga hannun Isuhun Diala Faki, yana cewa ya Allah ka kawo al'ummar ƙasar Siriya da gobammiyar zaman lafiya ga kuma dukkan ƙasashe da ke fama da rikice-rikice. Amen. Ta gaba ta fito ne daga hannun Muhammadu mai kayan miya Gombe, tana cewa a gaskiya gwamnatin Najeriya ba da gaske take yi ba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa, ganin yadda take nuna bambanci wajen gudanar da aikinta. Ta gaba kuma ta ƙarshe tana cewa assalamu alaikum ga sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah ku isar min da kokinmu ga gwamnanmu na jihar Kebbi Alhaji Abubakar Atiku Bagudu. Yawa Allah ya biya ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar albashinsu na wata ɗaya da ya gabata, tunda ya biya ma'aikatan jiha albashinsu. Da fatan wannan koke namu ya isa kunnuwan gwamna Abubakar Atiku Bagudu, gwamnan talakawa. Daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Masu haro abin da ya sauke nan cikin wasiƙu da kuka rubuto a yau, a ci gaba da rubuta sannan hankali za mu karanta. To madalla ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Mahaukacin guguwar nan da ake kira Matthew da su taso a nan gabashin Amurka ta yi dalilin mutuwar mutane 900 a ƙasar Haiti, kana ta raba dubban jama'a da muhallinsu. Ƙasar ta Haiti mai fama da talauci wadda ba ta taɓa gama farfaɗowa daga girgizan ƙasar da ya same ta ba a shekarar 2010, kwaran kuma sai ga wannan mahaukacin guguwa ta auka mata. Jami'an tsaro a ƙasar Bangladesh sun kashe wasu mutane 11 da ake tuma 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ne a ƙoƙarin da ƙasar ke yi na ganin ta murƙushe su. A yau Asabar ne ministan cikin gida na ƙasar Asaduzzaman Khan ya ce waɗannan da aka kashe waɗanda ake tuma ne da kasancewa 'yan ƙungiyar nan ta Jama'atul Mujahidin Bangladesh JMB a taƙaice. Dama su aka tuma da aka yi hari a wani kantin shan shayi a babban birnin ƙasar Dhaka a cikin watan Juli, inda mutane 22 suka mutu ciki ko har da 'yan ƙasar waje 17. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida a ƙasar Turkiyya sun ce mahukuntan ƙasar sun bayyana cewa wasu 'yan ƙunar baƙin wake su biyu sun halaka kansu bayan da jami'an tsaro suka buƙace su da su miƙa kansu kwaram sai suka tada bom ɗin da suke ɗauke da shi.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro abin da ya sawo kenan cikin shirin na yanzu, sai kuma can bayan lishiya za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da tsintsiya madaurin kiɗe na Jummai Ali da kuma jawabai daga dattijan Arewa. A halin yanzu a madadin Ladan Ibrahim Aya wanda ya gabatar da labaran duniya da CG wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai anjima mu zama lafiya.